أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki zan mu ci gaba cikin karatun littafin wannan mai albarka shine al-Imam at-Taqrib rawina al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala zan mu tashi an-naw'ur-rabi min anwa'i aqsamul hadis kenan shine al-musnad me ake nihi da al-musnad qala al-khatib al-baghdadi yake cewa babban malamin hadisi kenan wanda babu wani rubutu malamai suka ce cikin ilimin hadisi sai ka samu khatib yana da rubutu akan shi yace huwa inda ahlul hadisi matasala sanaduhu ila muntaha in an ce hadisi musnad ne shine wanda isnadin shi asade yake tun daga farkon shi har zuwa karshen shi babu inqida'i babu yankewa a cikin sanadin shi wa aksaru ma yusta'malu fi ma jaa'a an annabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi mafi yawaicin istimalin da malamai suke mishi a gurin da ya kasance hadisi ne da aka rafa'a shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kenan marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba gabanin shi ba yawaici al-musnad kenan nan gurin yana anhin sibala budda an yakuna marfu ne kasance marfu'in hadisi ne mafi yawaici galibi wai وقال ابن عبد البر حافظ المغربي kenan yake cewa shine babban malami mai sharhin muwatta al-istizkar kuma yana da sharhin muwatta idan at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yake cewa ibn abd al-bar huwa ma jaa'a an an-nabi sallallahu alaihi wasallam khassa al-musnad shine abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma asada babu yankewa kadai muttasiran kana aw munqadiyan a magana shi a ma'ana ibn ta'rifin ibn abd al-bar sawa'un ya kasance yana sade sanadin shi a sade yake babu yankewa ko kuma a yanke yake an samu yankewa kawai din an raba shi musnad ne kenan nan yana nihin daidai yake da marfu ta'rifin marfu daya ne a wajen da musnad a wajen ibn abd al-bar ta'rifin sai ya zama daya al-hakim da wannan shi suke cewa la yusta'malu illa fil marfu'il muttasil ba anhani da a ce ma hadisin musnad sai ya kasance marfu'i ne marfu'i shine wanda aka raba shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-muttasil kuma wanda sanadin shi sade yake babu yankewa ko daya kenan tana iya kasance an raba ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma cikin sanadin an samu wani rawi ya fadi to wannan ba shi ba dole sai ya zama na muttasilus sanad ne wannan magana ta hakim kenan yana nihin sabanin mauqufi da mursal da mu'dal da mudallis da su saboda akwai faduwa a cikin su an samu wani rawi ya fadi ibnu abdul bar ya kawo wannan labari daga malaman hadisi kuma shine mafi inganci amma bai nesa da magana ta al-imam al-khattabi kamar da al-imam ibn hajar ya tabbatar a cikin nukhbatul fikr nau'i na biyar daga cikin nau'in hadisi al-muttasil abinda ake cewa al-muttasil me yake ne wa yusamma al-mawsul ana kiran shi ma da cewa al-mawsul in an ce da al-muttasil da al-mawsul duka abu daya ne to me suke nihi huwa mattasala isnaduhu shine wanda sanadin shi ya sadu daga farko har zuwa karshe a game yake babu faduwa cikin sanadin shi babu inqida'in rawi marfu'an kana aw mawqufan ko marfu'i ne ko mawqufi ne alaman kana ga duk wanda ya kasance ma'ana muttasil ya zamana dai wanda aka raba ma hadisin sawa'un annabi ne ko sahabi ne ko tabi'i ne ya zaman an ambibi sanadin daga farkon shi har zuwa karshen shi ba a samu saraya ba ko daya ba a samu faduwar marwaici ba shine muttasil ko kuma mausul kenan a cikin marfu akwai muttasil mausul a cikin mauquf akwai muttasil a cikin maqdu akwai muttasil dan saboda kawai abinda muttasil yake nihi a cikin sanadin shi babu saraya ko daya sawa'un annabi aka raba ma ko wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai annau sadis nau'i na shidda al marfu akwai hadisi marfu wa huwa ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam khassa marfu shine abinda aka raba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ai mun ga wannan la yaqa mutlaquhu ala ghairihi in an hade shi mutlaq kawai an ce haza hadisun marfu to wannan ba anihin komai kawai annabi ake nihin an raba ma shi muttasilan kana aw munqadiyan duk daya ne asade yake ko kuma an samu saraya irin wannan istilahat in na malaman hadisi dole sai mutun ya bada hankali da kyau zai iya rarrabewa da gane me suke nihi yanzu shi marfu kawai abin da yake bukata a kira shi marfu kawai an raba ma annabi shi sawa'un a cikin shi akwai wani marawici da ya fadi ko da'ifi ne ko sahihi ne ma dama dai an raba shi cewa annabi ya fada ko ya aikata ko ya karara to kawai hadisi ne marfu'i kuma gano cewa shin sahihi ne ko da'ifi ne ko akwai inqida'i ko babu wannan kuma daban amma dai daga an ce marfu'i kawai abinda aka raba ma annabi sallallahu alaihi wasallam fada shi ko aikin shi ko takarir shi ko wannan kin shi wa qila sai suka ce wasu malamai suka ce ma akhbara bihi sahabi an fi'lin nabi kaw an qawlihi abinda sahabi ya bada labari gami da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikin shi sawa'un a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza wannan sai a kira shi da marfu'i tunda an raba shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam alkamai da al-imam ibn salah a cikin muqaddimar shi da ake cewa muqaddimat ibn salah ta hi shahara da haka sunanta ulumul hadis yake cewa tunda dukkan littattafan wannan talkhisi ne na muqaddimat ibn salah da shi wannan taqrib da kuma alfiyatul iraqi duka ikhtisari ne na ulumul hadis ne ibn salah ibn salah yake cewa daga cikin malamai wanda ya sa hadisi marfu'i a wajen muqabilin mursal ko kuma yace rafa'ahu fulanin wa arsalahu fulan abinda suke nihi shine muttasil marfu'i nan muttasil suke nihi sai an-naw'u sabi nau'i na bakwai al-mawquf me ake nihi da mawquf wa huwa al-marwi ani sahaba shine abinda aka rawato da sahabbai qaulan lahum aw fi'lan fadassu ko kuma aikin su auna hawa huko makamancin wannan muttasilan kana aw munqadiyan sawa'un muttasil ne ko munqadi kenan irin na marfu'i shi marfu'i ya zama ne dai annabi aka raba ma mawqufi kuma ya zama na sahabi aka raba ma sawa'un ba ruwanka an sami inqida'i ko ba a sami inqida'i ba in dai aikin sahabi ne ko magana shi aka raba mishi to kawai wannan ake kiran shi mawqufi wa yusta'malu fi ghairihi muqayyadan ana amfani da shi wajen wanin su amma da sa kaidi ba ai idlakin shi ba fa yuqalu sai a ce masalan waqafahu fulanun ala zuhuri wana ya tsaye da wannan hadisin akan zuhu akan zuke ne wannan sai zamana mawqufu anan waqafahu tsaidawa kawai ake ni ta lugha ba ta istilahin malaman hadisi ba wa inda fuqaha khurasan inda fuqaha khurasan a wajen malaman khurasan tasmiyatul mawqufi bil asar dukkan wanda ya zamana mawqufi ne magana sahabbai ne ko ayyukan su yace mishi asar wal marfu'u bil khabar wanda kuma aka raba zuwa ga annabi su kira shi da khabar wannan istilahi ne khasan na malaman fiqh na garin khurasan kenan wa inda muhaddisin amma a wajen malaman hadisi kullu hadha yusamma asaran dukkan wanda aka raba ma annabi da wanda aka raba ma sahabi duka ana kiran shi asar wanda yake abun babban misalin da yake bayyana mana haka al-Imam al-Dahawi rahimahullah babban malamin Hanafiya littafin shi yayi mushkilul asar al-asar nan hadisan annabi ne ya kawo duka cikin littafin wajen mujallal 10 duk hadisai ne masu iskali kuma da warware su na annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma kira su da al-asar kenan a wajen su ya kumsha al-asar ya kumsha hatta da abinda aka raba ma annabi alaihi salatu wassalam al-Imam an-Nawawi yake cewa furu rassa ahadu ha ɗaya daga ciki qaulu sahabi ma'ana wasu abubuwa ne za a faɗa wanda suna da alaka da baban da ake magana akai suna da alaka da abin da ake zance akan shi na farko qaulu sahabi fadar sahabi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam kunna naqulu mun kasance muna cewa au naf'alu kaza ko muna aikata kaza illam yudfu ila zamanin nabi idan bai raba shi ba zuwa ga zamanin annabi fa huwa mawquf to wannan mawqufi ne kenan sahabi ne bayan annabi ba annabi yana da rai ba yace mu sahabbai mun kasance muna aikata kaza ko mun kasance muna fadar kaza in dai bai ce ba a zamanin annabi to wannan mawqufi ne kawai sahabi yana daga cikin nau'in mawqufi ba marfu'i ba wa in adafahu idan ya raba shi zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sahihi annahu marfu sahihiyan magana marfu'i ne kana ana da hukuncin a ce kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi aka yi abun tunda in yace kunna naf'alu kaza fi zamanin nabi ko kunna naqulu kaza fi zamanin nabi ko marfu'i ne wa qala al-imamu al-isma'ili abubakar al-isma'ili yake cewa babban malamin hadisi hafiz ne wanda muna kawo maganganun shi a wajen darasin sahih al-bukhari yana da yawan i'tiradat ga al-imamu al-bukhari wajen tarajim al-abwab al-isma'ili yake cewa mawquf ne wannan hadisi mawqufi ne yace wasawabul awwal sawabu magana wadda take daidai ita ce wadda take daidai shine na farko kenan isma'il ya saba wa malama yace ko da sahabi yace zamanin annabi muna aikata kaza ko zamanin annabi muna cewa kaza to wannan kamar yadda yake cewa kunna na azilu wa nabi sallallahu alaihi wasallam fina muna yin azalu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu to wannan hadisi ana bashi matsayin hadisi ne wanda yake marfu'i dan saboda ya raba shi zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin magana al-imam al-isma'ili rahimahullah wa kaza qawluhu hakanan idan sahabi yace kunna la nara ba asan bi kaza fi hayati rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi yace bin mu ganin lahi da yin kaza wajen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana zamanin annabi kaza ba lahi bane idan sahabi ya hada haka aw huwa yace ko kuma yace huwa fina annabi yana cikin mu yana tare da mu kuma muna kaza aw baina azhurina ko yana tare da mu aw kanu yaquluna ko ya kasance sun kasance suna cewa ma'ana sahabbai aw kanu yaf'aluna ko sun kasance suna aikatawa aw la yarawna ba'asan ko ace sun kasance bisu galahi bi kaza da kaza fi hayatihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan ibarori idan sahabi ya hada haka fa kulluhu marfu dukkan shi matsayin marfu'i yake me yasa dan ya raba shi ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma a zamanin annabi mun sani cewa basu da wani mai ba su hukunci sai shikin kenan in ya ciro wani hukunci ya raba shi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai marfu'i ne dan saboda ba wanda suke amsa shari'a da hukunci wajen shi lokacin yana da rai sai shi koda bai ce mana ba a gaban annabi ko kaza kenan inda ya raba abin ga zamanin annabi ne ake abin to kawai marfu'i ne wa min al-marfu'i qawlul mugira na daga cikin hadisi marfu'i fadan mugira ibnu shu'ba yake cewa kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil azafir sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kwankwasa kohoshi da harci ma'ana in suka taho wajen neman izini wajen buga giran suna bubbuga da harci haka kyankyankyan da wannan da harci kenan wannan yake nuna mana tsananin ladabin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hannu zai su sabu su tarbe kyauran su ta da mu shi hankali da kadan suke buga yadda dai za a ji wannan hadisi ne wanda yake matsayin hadisi ne wanda al-Imam al-Hakim Ibn Salah yace wannan dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da suna yi kenan kyale su kenan ka hukuncin shi hukunci ne na hadisi marfu'i Hakimun Naisaburi yake cewa wanda bai san ba harkar hadisi sai ya dibi wannan hadisin musnad ne dan an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace mauqufi ne ni a wajena kuma Khadibul Baghdadi ya bi shi akan wannan magana kuma malamai suka ce su rarraba da wannan magana ta Hakim da ta Khadibul Baghdadi zance mafi inganci hadisi ne marfu'i tunda an raba shi ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hamma a gidan shi ne ake aikata abin kuma wannan hadisin da ya fada cewa sahabbai suna kwankwasa kofar gida annabi sallallahu alaihi wasallam da harci al-Imam al-Bukhari ya huddo hadisin a cikin Adabul Mufrad a hadisin Anas ta hanya Anas ya huddo shi asani far'i na biyu qaulu sahabi idan sahabi yake cewa umirna bi kaza an umarce mu da kaza aw nuhina an kaza ko an hana mu yin kaza aw mina sunnati kaza ko yana daga cikin sunna ma'aiki yin kaza aw umira bilal an yashfa al-azan an umarci bilal kiran sallah ya mushi shafa'i ai mun san wannan hadisin umira bilal an yashfa al-azan wa yutura al-iqama an umarci bilal yayi azan kiran sallah ya rika yin kallon shi biyu mafi yawaici ma'ana wutiri iqama kuma yayi ta wutiri kenan wannan fadar shi da yace an umarci bilal wa zai umarci bilal kenan mai shari'a ku shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ma makamancin shi yace kulluhu marfu'un ala sahih allazi qalahu al-jumhur dukkan wannan ibarar da aka fada hadisi ne marfu'i ga zance mafi inganci da malamai masu yawa suka tahi akai waqila wasu suka ce laysa bi marfu' ba marfu'i bane wala farqa baina qawlihi fi hayati rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba bambanci tsakanin a ce fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba zamanin annabi ko kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam nan wannan magana ita ce mai rauni wanda ya kawo a ƙarshe ta cewa waqila tunda na farko ya ce jumhuri sun tafi akan kaza kuma sai kawo waqila nuni akan cewa magana ba ta da ƙarhi kamar wacce ta farko ita ce mai ƙarhi kawai idan an raba abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ibararun duka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to kawai hadisi ne marfu'i zance mafi inganci an amso daga Salim ɗaya ne daga cikin malamai al-fuqaha as-sab'a na cikin malaman Madina kuma ɗaya daga cikin manyan hafizai na tabi'ai daga sahabbai yake cewa idan suka idrakin cewa as-sunna yana daga cikin sunna kaza babu abinda suke nihi kawai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke nihi kenan wannan sahabbai kenan akwai takmila yake cewa na daga cikin marfu'i abinda zai zo daga sahabi abinda ba a iya fada shi sharhi ne nan ba cikin matani ba abinda ba a iya fada shi ta kan ra'ayi ta huskar ra'ayi wala majali al-ijtihadi fi, kuma ba a yin ijtihadi a cikin shi. To wannan kawo sai a dauka cewa sahabun wannan ya ji shi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, abubuwan da gaibu ne, sahabi ba zai iya sanin shi ba sai dai in Annabi ya bashi labari, ko kuma ya kasance ijtihadi bai yi wa mutun ya gano shi. Kamar misalin yace wanda ya aikata kaza yana da lada kaza, ko kuma a gobe kiyama kaza zai abku. To sahabi idan ya hadu wannan kawai tabbas za a ce Annabi ne ya hada, tunda mun san na farko ba ƙarya zai ma Annabi ba, kuma shi ba gaibu ya sani ba balle ba da labarin wannan abubuwa. Kuma ijtihadi bai shiga cika yi ijtihadi ka gano cewa in mutun yayi kaza yana da lada kaza, ko kuma ijtihadi yasa ka gano gaibu. Wannan kuma magana ce da Imamu Razi ya tabbatar da cewa wannan shine tabbas a cikin littafin shi Al-Mahsul. Ibn Abd al-Bar a cikin littafin shi At-Taqsi ya sa hadisi da dama wanda a matsayin marfu'ai suke. Daga ciki akwai hadisin Sahal ibn Abi Hasama cikin Salatul Khawf, yake cewa cikin Tamhid, hazal hadisu mawqufun ala Sahal, wannan hadisin a tsaye yake wajen Sahal, ma'ana Sahal ya hadu wannan magana. Yace wa misluhu la yuqalu min qibali ra'i, amma irin wannan ba a faɗa shi ta wajen ra'ayi, ma'ana kawai tabbas yana da labari Sahal, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kenan, koda bai ce bai sarrafa ba cewa Annabi yayi haka kenan, hadisi ne marfu'i tunda ya raba shi, abu ne wanda ba a faɗa shi ta ra'ayi, kuma ijtihadi bai shiga ciki. As-salis na uku, idza qila fil hadisi inda zikru sahabi, idan aka faɗa cikin hadisi wajen ambatar sahabi, an ce sahabi yayi kaza, kuma ya ce yarfa'uhu, aka ce yayi rafa'in shi, ko kuma yunimihi, ko yana daukaka shi, au ya bulugu bihi, ko yana isar da shi, au ruwayatan, ko kuma yana rawaitowa karwa ka hadisi al-Arz, duka wannan abubuwan sai ce kamar hadisin al-Arz daga Abi Huraira, ruwaya da yake cewa tuqatiluna siga qauman sigara al-ayun, Annabi yake bada labarin cewa zaku yaki wasu mutane masu kananan idanuwa, yake Annabi sai same yake ga masu habbai, hadisi ne da Bukhari da Muslim sun huddo shi. To irin wannan yace fa kullu haza, dukkan wannan wa shibuhu da makamancin shi marfu' inda ahlul ilm, haka wa marfu'i ne wajen malamai, matsayin shi matsayin marfu'i ne. Wa idza qila inda ta'ifi, dan aka ce ko tabi'i ne ya kawo hadisi, sai aka ce yarfa'uhu ko yunmihi ko kuma yablugu bihi, to fa mursal, to wannan fa marfu'un mursal, marfu'i ne kuma mursal ne in tabi'i ne, da saboda shi tabi'i bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama da shi ba, ya ga sahabbai dai kenan, in ya kawo wata magana ko wani aiki yace aka ce yarfa'uhu, to wannan kawai ana nihin ya rafa'a shi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan sai a bashi matsayin hadisi ne mursal. Da mursali shine dama shine daga cikin nau'in shi da shahara, shine tabi'i ya daukaka hadisi yace Annabi ya ce ko Annabi ya aikata, alhali kuma shi bai ga Annabin ba, bai ambaci ba sahabin da ya bashi labarin wannan, kenan sai zamana wannan hadisi ne mursal. Wa amma qaulu man qala, amma fadar wanda suke fada, tafsirus sahabi, fasara ta sahabi marfu'i ne, fazaka fi tafsirin yata'allaqu bi sabab nuzul ayatin aw nahwihi, shine abinda sahabi zai fada ya kasance tafsir, abinda ake ne tafsirus sahabi, sahabi ya fassara wata kalma ta hadisi, ko ya fassara wata manhuha ta hadisi, ko ya fassara wata manhuha ta aya, ko wata kalma ta aya. To wannan tafsirun na sahabi suna cewa hukuncin shi hukuncin marfu'i ne. To shine nan gurin al-Imamu Nawawi yace abinda suke ni in ya kasance ya shahi bayanin sababin nuzul, dan sababin nuzul na aya mutun da sahabi da ijtihadi ba zai samu shi ba, ko kuma ya kasance makamancin wannan shine za a ce hadisi ne marfu'i. Amma in ya kasance ba wannan bane, kawai sahabi ra'ayin shi ne huda da fahimtar shi akan wani abu, to fa mawquf, wannan mawqufi ne. Fawaida, akwai fa'idodi guda biyu a nan gurin. Abinda musannaf kamar Ibn Salah ya khassase shi a cikin wannan gurin shine abinda hakim ya ambata cikin ulumul hadis nashi, yake cewa na daga cikin mawqufai abinda Ahmad Ibn Kamil ya ba mu labari da sanadin shi daga Abi Huraira, Allah ya rada shi wajen hadar Allah da yake cewa cikin suratul Mudaththir, lawahatul lil bashar, yace talqahum jahannam, abinda Allah yake wutar jahannama za ta gamu da su yawmal qiyama, ranar qiyama, fatalfahu mulafta, takamu su kamawa, fala tutruku lahamun ala azam, in ta musu wabta dai ko nama ba ta bari jikin gabas. To wannan tafsirin da yace fa haza, wannan wa ashbahu da makamancin shi, addabin tafsiri sahaba al-mawqufat, ana lissawa cewa tafsiri ne na sahabi amma mawqufi, irin wannan ba ka ce ba Annabi ya fada, dan saboda bai babu wata alama da take kawai tafsirin fasara ce ta kalma da abin da take nihi amma tafsirin sahabi musnad ne dan saboda za a ce yana daga cikin wannan nau'i wannan shine abin da ya shahi wannan abin sai kuma annau samin nau'i na takwas shine al-maqtu al-maqtu yana cikin nau'ikan da muka gani mai ake nihi da maqtu wa jam'uhu maqadi wa maqadi ko a ce maqadi ko maqadi da haq ziyadatul ya cikin lafazin kalmar tafarku ta biyu kenan in za a yi jam'in maqtu shine maqadi ko kuma maqadi jam'i ne na hadisi maqtu wa huwa al-mawqufu ala tabi'i tunda mun ga marfu'i mun ga mawqufi sai kuma maqtu'i maqtu'i kuma shine wanda aka tsaida akan tabi'i kamar yadda muka gani cikin waccan muzakkirar din qaulan allahu aw fi'lan wadat tabi'i ko kuma aikin shi shi ake ce ma mawqufi wasta'amalahu shafi'i shafi'i yayi amfani da shi sun madabarani fil munqadi da imam ad-dabarani cikin hadisi munqadi sun yi amfani da shi a matsayin munqadi wanda sanadin shi ya yanke kenan shi yasa muka ga farki tsakanin bambancewa tsakanin maqdu da munqadi a cikin muzakkiracin ba dan komai ba dan saboda akwai cakudewa tsakanin su da maqdu da munqadi ga su manyan manyan malamai ma kamar su al-Imam Shafi'i da al-Imam Tabarani sun yi amfani da shi a matsayin munqadi kuma wala mushahata fi istilah in sun dauke shi a matsayin istilahi su ne ba wani ba zai ce kuskure suka yi istilahi wani bai ma wani gyara in ya kasance istilahi ne khasun bihi ina ganin zan mu takaita busa kan wannan nau'ukan sai zuwa gaba sai mu tashi annau'ul tasi shine al-mursal yana da maganganu da dama muka taba su in za su daukan mana lokaci da dama to sai bayani akan manyan tarihi na manyan malamai da muke gani a takaice malamai na ilimin hadisi manyan manyan malamai na ilimin hadisi wanda suka gabata eh yau zan mu ga wani babban malami daga cikin malaman hadisi wanda yake gwarzo kuma da shi da dan shi dukan su jagorori ne cikin fanni fannin na hadisi da shi da dan shi su masdar ne masadar ne wajen ilimi na haru shine Abu Hatim Ar-Razi da Ibn Abi Hatim Ar-Razi da uban da dan duka manya ne cikin ilimin hadisi manyan malamai ne kamar yadda zan mu gani nisbatuhu nasabashi baban kenan Abu Hatim Ar-Razi baban ya kasance nasabashi ana ce mishi Ar-Razi nisba ce zuwa ga gagarin su da ake ce ma Rayyu Madinatu Ray duk wanda aka nasaba in dan garin Ray ne sai a ce mishi Ar-Razi da karin zayin wajen nisba ana ƙara zayin wajen nisba duk da a cikin asalin sunan babu ita cikin garin Rayyu babu zayi to haka nan kamar Abu Zur'at Ar-Razi shi ma wanda yana cikin wanda zan mu gani mai yuwa rana ta yau to shi ma yana daga cikin malamai wanda suka kasance na garin Ar-Ray asalin shi na garin Asbahan ne na daga cikin malaman da suka kawo tarihin shi ma Abu Nu'aym al-Asbahani ya kawo shi cikin tarihi Asbahan cikin manyan malamai na garin Asbahan Abu Nu'aym ya tattara su a littafin shi babba to ya kawo Abu Hatim Ar-Razi dan saboda asalin shi na can ne wasu na ce mishi Al-Hanzali Hanzali kuma kabila ce daga kabilar Gadfan nisbar da ake mishi nisba ce ta wala ba dan yana ciki ba dan shi Abdurrahman cikin Lubab kenan dan wanda shi a gaba zan mu kai gare shi yake cewa na hanu mim wali tamim ibn Hanzali til Gadfan min Gadfan yana hadin nasabar su yace mu muna daga cikin mawali na Tamim ibn Hanzala al-Gadfan Ibn Asir yake cewa amma Abu Hatim shine Muhammad ibn Idris al-Hanzali ar nasaba shi ne zuwa ga Natu Ray ana ce mishi Darb Hanzala na gaba sai rihilatu fi dalab al-hadis nema ya wanda yayi wajen neman ilimi bada kitabatul hadis ya fara rubuta hadisi da wallafa wallafe shekara ta 209 hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara shi yana dan 14 tun yana dan 14 yake rubuce rubucen hadisi ya tahi garin Kufa da Basra daga Baghdad da Dimashq da Sham da Misr da Homs duka wajen neman ilimin hadisi dan shi yake cewa wanda zan mu kai gare shi shine Ibn Abi Hatim Ar-Razi yace naji babana yana cewa farkon hutar da nayi wajen neman ilimin hadisi nayi shekara 7 ina lissafa tahiyata akan kafahuwana tahiya da nayi akan kafata ta hi farsafi 1000 tahiya akan kafa kamar misali nan gurin mu ce maka kamar zuwa Niyame aje azu aje ne ami aje a zo yayi sau nawa a wajen neman ilimin hadisi yace farasaka summa taraktul adada zalik yace sanda nayi na kai ga lisahin wannan farasakin inda naci dada na bar lisahi saboda yawan yayi yawa kuma yace nahu ta zuwa garin Bahrain da Masar duka a tahiyya kafa na tahi garin Ramla da Dimashq da garin Antakiya da Dorsus sannan na komo zuwa ga Homs sannan komo zuwa garin Rikka sannan na zo na tahi Iraq dukkan su ga baki da ina dan shekara 20 yake ce dukkan wannan tahiyoyin da yayi na kafa masu yawan wannan wanda ya san gari ruwan zai san iya adadin nisan da ke tsakanin wannan gari ruwan kuma duka tun yana dan shekara 20 ya kare da su wajen neman ilimin hadisi yake cewa na zamna a garin Basra shekara 14 shekara ta 214 na kasance ina fabitu siyabi tuhata da take jikina ita nake saidawa ina cin abinci wa jama'ati waje'ti yawmaini fa amalu rafiqi fa qala bi dinar fadihu nisfahu wa dala ana maratan min al-bahr wa qad faraga zaduna fa mashina salasta ayyamin la na'kulu shay yace mun yi tahiyya kwana uku ne da abokina wajen neman ilimi kwana uku muna daji babu abinci a haka nan suke tahiyya wannan dan shi ne baban yake ga ma dan tarihin shi akan wahalhalin da ya sha wajen neman ilimi dan dan ya zama wa'azi ga dan kuma dan ya dau wa'azin Allah ya mishi albarka shi ma zan miji tashi wannan kin min marrawa anhu daga cikin malaman da suka yi ruwaya a gare shi mana daliban shi wajen hadisi wanda ya rawaito kai afwan nake so malaman shi da kai Abdullah ibn al-Mubarak Ansari da Usman ibn Haisan da Usman ibn Affan ibn Muslim da Abu Nu'aym Ubaydullah ibn Musa da Adam ibn Abi Iyas kenan malamin al-Imam al-Bukhari da Abu al-Yaman shi ma malamin Bukhari da Sa'id ibn Abi Maryam da Abi Mishar da Abu Umayyah da Rususi da wasansu sai kuma mun marrawa anhu wanda suka rawaito hadisi daga wajen shi dan saboda ana ambatar daliban malami daga nan ne za a san cewa wane girma Allah ya mushi wace kima Allah ya mushi wannan malami rawa anhu Abu Dawud da Nisa'i ibn Majah da Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Majah duka daliban shi ne da dan shi Abdurrahman shi ma dan shi ne kuma wannan dalibin shi ne ya yi su ma lazimta a wajen shi shi yasa zan mu ga akwai littafi Ilal ibn Abi Hatim dan yana da littafi da ake cewa Ilal ibn Abi Hatim yana nan maktaba akwai shi akai mujallar 10 wani abu dukkan shi zaka ji yana ce haddasa na abi sa'altu abi wa abazur'a an hadisun rawahu fulanun wa fula babban ilimi babban fanni da yake da wahala cikin harka hadisi shine ilmu ilalul hadis ilimi na illar hadisi hadisi ne sahihi ma'rifatu awhamu siqat ko da hadisi sahihi siqa ai suke huddo shi to ko mun siqa mutun za a samu yana da kuskure to bibiye kurakuran na siqa ga ina suka yi kuskure shine ake cewa ilalul hadis to wannan ilimi yana da bala'in wahala to Abu Hatim Ar-Razi da dan shi sune jagorori cikin wannan ilimin shi yasa duka wannan littafin mujallada wajen 10 zaka gomiya 9/100 daga ma'aihin shi yake rawaito ilalkin wannan yace sa'altu abi wa abazur'a an hadisun rawahu fulanun wa fulan cikin yan sadar dai yace mishi wannan hadisin illa shi kaza ita ce matsalar shi ka bar shi wannan hadisi wajen nawa ya bayyana mishi illa su wa Rabi ibn Sulaiman dalibin shi ne da Yunus ibn Abdul A'la da Muhammad ibn Auf ad-Da'i da ma sauransu da dama duka suna cikin daliban shi cikin wanda suka huddo hadisin shi cikin littattafan su akwai hadisin shi Abu Dauda da Nisa'i da Ibn Majah duka sun rawaito hadisi daga wajen shi a cikin littattafan su Hafiz Ibn Hajar ya ambace shi cikin Taqribut Tahzib yace Ibn Majah ya rawaito tafsiri daga wajen shi ma'ana Ibn Majah ya rawaito tafsiri daga wajen wannan malami Tajus Subki cikin Tabaqatus Shafi'iyya yake cewa malamai suka ce Bukhari da Ibn Majah duk sun yi ruwaya daga gare shi amma yace yana magana tana da nazar a cikin ta asar kin shi abubuwan da ya bari na ilimi Kitabuz Zuhud yana da littafin da ake cewa Kitabuz Zuhud ana samun shi a maktabar Zahiriyya matsayin makhadu akwai addu'afa wal kazzabuna wal mutarukuna min ashabil hadis dukkan su marawaitan da an bar su ba a aiki da hadisin su makaryata ne yayi littafi guda akan su dan saboda fannin da ya shahara ne daga Abi Zur'a daga mimma sa'alahu anhu wa jam'u abinda dan shi yake ta tambaye shi abinda dan shi yake ta tambaye shi akan illolin hadisi shine ya hada dan ya hada su suka zama na littafi wanda babu kamar shi a cikin yana daga cikin manyan masadir wal maraji a cikin ilimin ilalul hadis shi ko kawai tambaya ce ke ma baban shi yana rubuta yana da tafsirul qur'an yana da aljami'u fil fiqh yana da tahin azina yana da waqatut tabi'in ba wannan shi abu hatim ar-razi kenan wannan sune littattafan shi na gaba shine wafatuhu rasuwar abu hatim ar-razi tuwfi abu hatim ar-razi fi sha'ban abu hatim ar-razi Allah ji kanshi ya rasu a cikin sha'ban shekara ta 277 yana dan shekara 82 a cikin garin rayu wasun ce a shekara ta 279 ce ya rasu Allah ba shi tsawon kwana kuma wanda suka yi albarka kwanukan nan nashi ya ba da gudunmawa mai yawa a cikin addini shine abin da ya hushe ne musamman fannin da ya yi huce Abu Hatim ar-Razi daga an ce ya bayyana ilalul hadis daga an ce Abu Hatim ar-Razi yace kaza wannan sai dai a saddaka mishi a saurara shi sune jagorori cikin abu da shi da dan shi da abokin shi kuma wanda zan mu gani Abu Zur'at ar-Razi abokin shi ne ilimin ilal sune jagorori da su da sauransu na biyu shine dan nashi wanda zan mu gani kenan ba iranihin nabi ba nabi a yau ba a cikin littafin ba shine a cikin littafin ma shine na biyu ibnu abi hatim ar-razi rahimahullah shine ibnu abu hatim ar-razi dan wancan wanda muka gani shine abu muhammad al-kunyashi abu muhammad abdurrahman ibnu muhammad ibnu idris ibnu al-munzir ibnu daud ibnu mihran at-tamimi al-hanzali ar-razi ash-shahir ibn an ayyashi a shekara ta 240 ya rasu a shekara ta 327 hijriya wanda ya yi shahara da ibn abi hatim baban shi shine abu hatim ar-razi al-imam al-muhaddis al-hafiz amma razi nisba ce shi ma zuwa ga garin rayu da shi da baban nashi duka daya ne na gaba al-hayatuhu al-ilmiya rayuwar shi da yi ta ilimi nasha'atuhu wa dalabuhu lil-ilm tashin shi da neman ilimin shi daga ji zan mu san cewa lalle zai tashi da tarbiya ta neman ilimi kuma zai same shi mun kwatanta da yadda uban ya kasance yadda muka san wane ne uban rahala fi talabil ilm ibnu abi hatim yayi ya wuce ya wuce wajen neman ilimi da shi da baban shi kuma bayan uban ya rasu ma ya bar shi yayi ta ya wuce ya wuce neman ilimi duka wancan yawon da uban yayi bayan ya aihe shi kuma tare kama hannun shi duk suke ta yawo cikin neman ilimi kamar yadda ibnu al-arabi al-maliki da shi da ma'aihin shi haka nan sun yi ta tun daga nan Afirka sun yi ta kewaye-kewayen neman ilimi har zuwa su Saudiya sun ina duka a kafa su Masar su Damascus duka a kafa sun gama neman ilimin sun tattara shi sun koma su ta hanya za su kai garin su sun kusa ga garin su nan gurin Allah ya karbi ran uban nada kuma shi ya koma ya ci gaba da bada gudunmawa yayin laftafai da wallafa-wallafan da babu kamar su ya kasance wasiul ibtila mai yawan bincike ne da harda da tsananin harda yayi rubuce-rubuce cikin fiqhu da aqida da hadisi kuma ya jiyo ruwaya daga baban shi daga Abi Zur'at ar-Razi Abi Zur'a da Abu Hatim abukai ne sa'annin juna ne to kuma dan nashi ya amshi hadisi wajen shi ya amsa wajen abokin shi daga cikin wanda suka nemi ilimi wajen shi akwai Ahmad ibn Sinan da wasun su yawan shi wajen neman ilimi tahiyyatahiyan shi ya tahi da shi da baban shi sun yi neman ilimi kuma sun sami asani da aliya masu girma ya ji hadisi daga Abu Sa'id al-Ashaj daga Ali ibn al-Munzir ad-Darifi da Hasan ibn Arfa da Ahmad ibn Sinan al-Qattan da Yunus ibn Abdullah da Muhammad ibn Isma'il al-Ahmasi da Hajjaj ibn Sha'ir da Muhammad da baban can Hajjaj ibn Sha'ir as-Saqafi ba wannan sunan shi da shi da Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi wancan azalimin sarki sunan shi sun zo daya da shi da wannan yin sa wanda bai nura ba zai ga an ce gashi nan cikin sahihi muslim Hajjaj ibn Sha'ir da shi da wancan azalimin sarkin sunan sa daya sunan baban sa daya amma kawai hadin suna ne ba alakar su Muhammad ibn Husain al-Azraq da Muhammad ibn Abdul Malik ibn Zanjawi da ibn Warra da Abu Zur'a da ma malamai da dama sun ji daga wajen shi baban shi ya kasance shugaba ne cikin ilimin hadisi kamar yadda mun gani da ilimin jarh wa ta'dil da ilimin ilalul hadis ya yawo cikin neman hadisi Abdurrahman yake cewa Allah ji kanshi naji babana yana cewa kenan sai ya kawo wancan asar din da muka gani a lokacin ba da tarihin baban nashi na gaba shi shuyukhu malaman shi shi daga cikin malaman shi akwai Abu Hatim na farko ba malamin shi na farko shine ma'ayi shine baban shi Abu Hatim ar-Razi na biyu shine Abu Zur'at ar-Razi abokin uban sai Muslim ibn al-Hajjaj sai Ahmad ibn Asram sai Yunus ibn Habib al-Asbahani da Ahmad ibn Mansur Ramadi sai kuma daliban shi akwai Husain at-Tamimi da kuma Yusuf al-Miyaniji da Ali ibn Mudrik da Ali ibn Muhammad al-Qassar sai mu'allafatuhu wallafa wallafan shi yana da littattafai da dama, yana da al-musnad, yana da az-zuhud, yana da al-jarh wa at-ta'dil, yana da ar-radd ala al-jahmiyya, kuma yana da tafsiri, yana da littafin tafsiri. Sana'ul ulama alai yaban da malamai suka ma Ibn Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Abu Ya'al al-Khalil yake cewa yana daga cikin malaman da ake lissafa cewa sadaukai ne cikin ilimi. Malamai da dama sun yi mishi yabo da kasancewa mutum ne mai zuhudi, mai gudun duniya, da tsantsani wanda yake mai tsanani, da kuma ilimi da aiki da shi, aiki da shi. Yana da tafsiri wanda kasance at-tafsir bil ma'sur. At-tafsir bil ma'sur, akwai tafsir Ibn Abi Hatim Ar-Razi wanda ya shahara da tafsir bil ma'sur, shine jagora a cikin at-tafsir bil ma'sur, wanda musnad ne daga gare shi har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko zuwa sahabbai, ko zuwa tabi'i. Yana da sanadi idan zai huddo hadisi asar na sahabi ko na tabi'i, daga gare shi ne har zuwa ma'abucin hadisin. Na saboda haka ne yake da ruwayoyi masu yawa da hanyoyi masu yawa zuwa ga salaf. Ya kasance yana kan aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, yayi rubuce-rubuce cikin sunnar ma'aiki da raddi akan jahmiya, kuma yadda wallafa-wallafan shi suka nuna. Na ƙarshe shine wafatuhu rasuwar shi, ya rasu Allah ji kanshi da gafara a shekara ta 327 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan rayuwar da ya cika ta da ilimi da neman shi da watsa shi da shi da ma'aihin shi gabaki daya. Sun ba da gudunmawar da babu wani wanda ya bada ta a cikin bangaren ilimin jarh wa ta'did da ilimin ilalul rijal da makamantansu. Allah ya mushi rahama, Allah ya ji kanshi da shi da ma'aihin shi gabaki daya. Allah ya dora mu a bisa kan turbasu ta neman ilimi, kuma ya ba mu ilimi mai albarka irin nasu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaika.